inaji unkuku na jina. Hey baby girl, I really wanna take you out tonight. We gon' stay overtime and overtime and overtime. It doesn't really matter. Tunda hari gidan ku an san muna tare. Abinda baki so in miki iya kokari nake in kare. Dan keje nake so ban san cuce ki cuce ki cuce ki. Na baki zuciyata sai kirike 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 mun alabar mu tare. More blessings coming our way, komun fadi tashi tare. More blessings coming our way, our way, our way. More blessings coming our way, komun fadi tashi tare. More blessings coming our way, our way. I'm gonna miss you when you're gone. I'll be lonely, you'll be lonely too. Domin baki da issue ko kadan kuma soyayyar mu bata da patu. Ba wanda za ta sani in makara domin soyayyen ki na sa zuciyata. Baki da wata masala, jama'a duk sun shaida ni dake. Dan keje nake so ban san cuce ki cuce ki cuce ki. Na baki zuciyata sai kirike 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 mun alabar mu tare. More blessings coming our way, komun fadi tashi tare. More blessings coming our way, our way, our way. More blessings coming our way, komun fadi tashi tare. More blessings coming our way, our way, our way. Na na ce ni sirke akan fuskar ki ne haske. Duk inda garin take ni kan zan je. In ƙarya nake lando tambayi baske. It's okay, ni zan be you when the time is right. We go be so okay, in har na zo till the end of time. More blessings coming our way, komun fadi tashi tare. More blessings coming our way, our way, our way. More blessings coming our way, komun fadi tashi tare. More blessings coming our way, our way, our way. More blessings coming our way, komun fadi tashi tare. More blessings coming our way, our way, our way. More blessings coming our way, komun fadi tashi tare. More blessings coming our way, our way, our way.